Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Litinin 2 ga watan Oktoba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Nasarawa ta soke zaben gwamnatin jihar Abdullahi Sule na jam'iyyar APC ta kuma ayyana David Emmanuel Ombugado na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. Jam'iyyar APC ta maida martani
a matsayin mu na masanan doka zamu dauka kara gona mu shine gona sai an gama an je Supreme Court.
Shugaban jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Aliyu Bello kenan muna tafa da karin bayani. Idan muka leka jamhuriyar Niger za ku ji yadda masu sharhi da al'ummar jihar Difa ke bayyana ra'ayoyinsu bayan da hukumomin jihar suka sassauta dokar hana fita da aka sanya da dadewa sakamakon tashin hankalin mayakan Boko Haram. Sannan kuma za mu kawo muku rahoto na musamman game da halin da Najeriya ke ciki yayin da ta cika shekaru 63 da samun yancin kai. Muna kuma tafa da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin ne jaridar Shark ta rawaito cewa an kama wata ƴar jarida ƙasar Iran a birnin Tehran bayan ta ziyarci wani asibiti domin bayar da labarin halin da wata yarinya da ta some a wata tashar jirgin ƙasa ke ciki. An samu labarin kama ƴar jaridar mai suna Marian Lotfi a shafin yanar gizo na jaridar da ake kira Shark. Marian ta ziyarci asibitin Fair Hospital da ke babban birnin kasar Tehran domin shirya rahoto akan halin da yarinya da ta some a tashar jirgin kasa a jiya Lahadi ke ciki cewar jaridar tashar. Ba a dai samu wani cikakken bayani kan ainihin abin da ya faru ba. Yayin wani babban jami'in kasar ya karyata zargin da ake na hannun jami'an tashar jirgin a lamarin. Jaridar wadda ake buga a birnin na Tehran bata faɗi ko waɗanne jami'ai ne suka kama Marian Lotfi ba da kuma kowane zargi ne ake mata. Hukumomi a Iran dai sun kama ko yin tambayoyi ga 'yan jaridu sama da 90 tun bayan boren da ya gauraya kasar a bara cewar kafofin yaɗa labaran kasar. A yau Litinin ne Allah ya yi wa shahararren malamin nan kuma farfesa a fannin likitanci da ke jihar Borno a Najeriya Malam Umar Shehu Rasuwa. Malam Umar Shehu ya rasu ne da safiyar Litinin din nan yana da shekaru 97 a duniya. Wakilin mu Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani.
A yau Litinin da safe ne dai Allah ya wa Professor Umar Shehu Rasuwa a asibitin koyarwa na Jami'in Maiduguri da ke jihar Borno da kuma ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Professor Shehu dai ya zo mataimakin shugaban jami'a da ake kira University of Nigeria Onsuka daga 1968 zuwa 1970 kuma tsohon shugaban da ake kira Nigerian Academy of Science a nan jami'ar Maiduguri. Marigayin ya rage kwamitoci da dama kama daga ma'aikatan jihohi da na tarayya har ma da kungiyoyi masu zaman kansu da na kasa da kasa da kuma jihohi. Na kuma tambayi ɗaya daga cikin makusantan Professor Umar Shehu ko ya zai bayyana Professor Umar Shehu da Allah ya ba wadiya a yau da safe.
A gaskiya mun kaɗu ba ƙanƙanin kaɗuwa ba, mun yi baƙin ciki duk da yake dai dama za a rasu ɗin lokaci ya yi. To amma irin gudunmawar da shi Professor Umar Shehu yake bayar ma ga al'umman Borno da kuma Najeriya baki ɗaya ya wuce iyaka gaskiyan zance, don har yanzu ana cin moriya har bayan mutuwansa ma za a ci gaba da cin moriyan abubuwan da ya bari, don ka san shi tsohon malamin asibiti ne, tsohon jami'in lafiya ne, kuma ya koyar da mutane malamanmu da daman gaske waɗanda suka koyar a fannin aikin lafiya. Allah ya ba iyalansa da 'yan uwansa hakurin jure rashin sa.
Wani wanda ya aiki da Professor Umar Shehu kenan lokacin da yake raye. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu, Gwamnati za ta ci gaba da gudana a Amurka da kudin gudanarwa da aka tabbatar har zuwa tsakiyar watan Nuwamba, duk da cewa za a ci gaba da gwagwagwa tsakanin 'yan majalisun dokokin na jam'iyyar Republican. Dan majalisa mai ra'ayin 'yan mazan jiya Matt Gaetz na Florida ya ce zai yi kokari a wannan makon da za a shiga na ganin ya yi waje da kakakin majalisar Kevin McCarthy, bayan da McCarthy ya yi maraba da wani shingen da ya kusa kange 'yan majalisar wakilan na jam'iyyar Democrat daga kada kuri'a da ta dakatar da rufe ayyukan gwamnati. A wani labarin kuma a jiya Lahadi ne, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin New York domin wato gabanin shari'a da zai fuskanta akan zargin damfara. Na gaba-gaba a takarar shugabancin na Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2024 na fuskantar zargin ƙara daraja kadarorinsa da biliyoyin dala domin samun bashi mai gwabi da inshora. Trump dai ya bayyana tuhumar da ake masa da cewa shirme ne kawai. A yau Litinin ne ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya ce ya yi imani Amurka za ta samu mafita domin ci gaba da ba da tallafin soji ga Ukraine, da yake magana da manema labarai tare da shugaban tsare-tsaren manufofi da suka shafi kasashen ƙetare na ƙungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell. Kuleba ya ce Ukraine ta yi zurfafan tattaunawa da ɓangarorin biyu na majalisar wakilan Democrat da na Republican. Ya bayyana ƙudurin na 'yan majalisar dokokin Amurka na yakice tallafin kuɗin da ake baiwa Ukraine daga ƙudurin dokar kasafin kuɗi na rana Asabar da wato da ya dakatar da tsayar da ayyukan gwamnati, da cewa wani lamari ne kawai da ya faru amma baya nufin sauyi a tallafin. Yan sanda sun sanar a yau Litinin cewa mutane 38 sun samu raunin ƙuna sakamakon wata gobara da ta tashi a hedikwatar 'yan sanda da ke arewacin Masar. Mai magana da yawun 'yan sandan ya ce an yi wa wasu da dama magani a nan take, yayin da aka ɗauki wasu zuwa asibiti. Jami'ai sun ce a nan take sababbin tashin gobarar da ta tashi a ginin da ke Ismailiya ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Kotun sauraron kararrakin zabe a jihar Nasarawa da ke Najeriya ta soke zaben gwamnan jihar Abdullahi Sule na jam'iyyar APC, ta kuma ayyana David Emmanuel Ombugado na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. Yayin da 'yan jam'iyyar PDP suka yaba da hukuncin kotun, jam'iyyar APC ta ce za ta ɗaukaka ƙara a kotu ta gaba. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun farko jam'iyyar PDP a jihar ta Nasarawa ta gurfana gaban kotun ƙararrakin zaɓe ne, inda ta shigar da ƙarar cewa ɗan takararsa David Emmanuel Ombugado shi ne ya lashe zaɓen da aka gudanar ranar 18 ga watan Maris na wannan shekara. Shari'ar wanda aka yi ta dandalin yanar gizo wato Zoom, alƙalai biyu sun tabbatar da cewa David Ombugado ya ba da ƙwararrun hujjoji da suka tabbatar shi ne ya lashe zaɓen, yayin da alƙali guda daga cikin alƙalan kotun uku ya ce Abdullahi Sule ne ya lashe zaɓen. Shugaban jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa Honorable Francis Orogu ya ce dama can su suka ci zaɓe ƙwace musu aka yi.
Ba abu da za mu ce sai mu ce ma Allah godiya, mu ce ma Allah mun gode. An yi zaɓe kuma mu ci zaɓe, an ƙwace ne kuma gashi yau Allah ya hukunci. Saboda haka muna so mutanen Nasarawa sai su kara hakuri, kamar da muka yi hakuri yau Allah ya ba mu nasarar nan. Ci gaba da wannan hakurin ba rigima har mu ga ƙarshen wannan tafiyar.
Amma tun farko dama me yasa kuka kai wannan ƙara, waɗanne hujjoji ne kuka bayar na wanda ita kotu ta duba?
Abin da ya faru shine ai zaben, ai gama zaben, mu ci zaben, gashi duka rizal duka a upload na IRF kamar da doka ta fada. Sai kawai a summary na zaben ne fa, inda ake summary ana hada kuriyan unit a local government level da kuma ward level da local, shine aka kai wannan choge.
A bangare guda kuwa shugaban jam'iyyar APC a jihar ta Nasarawa Honorable Aliyu Bello yace za su ɗaukaka ƙara.
A matsayin mu na masanan doka, mun tabbatar da mutumin da ya yi minority judgment, mun tabbatar cewa ya yi shi ne based on law, facts and logic. Su maza su yi appeal, mu maza su yi appeal.
Kenan za ku ɗaukaka ƙara?
Sai za mu ɗaukaka ƙara, gonan mu shi ne gona, sai an gama an je Supreme Court.
To amma ranka dai tunda kace wato alkalai biyu su suka tabbatar da PDP alkali daya ya tabbatar naku wato kuna da hujjojin da za ku ƙara gabatarwa kenan
manya manyan hujjoji ai mutumin da yayi judgment na shi kadai hujjojin shi yafi nasu
wasu magoya bayan jami'in sun bayyana ra'ayoyin su game da sakamakon shari'ar
Mimu dana Musa Bagia system organizing secretary na ciro ma wanda APC wannan abu za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin sakamakon wannan abin da yau muna ji a cikin garin lafiya bai muna dadi ba ba sakamakon zaben da muka yi ba kenan
sunana Muhammad Abubakar Sade amma abin da sun sune zabe da muka yi wancan kowa kowa ya riga sa abin da ya faru to amma saboda wani ra'ayi da wani abubuwa wasu suka jujjuya zaben amma yau Allah ya tabbatar da gaskiya saboda haka yau muna farin ciki
kina magana da Allah ya dawo da goyi dan mara lafiya kun ci duka zai mu dauka kan ran zuwa gaba idan muka je gaba mu san za a yi mu na haike mu
sunana Ladan Ushe Yero na yana PDP na Ushe wo hukuncin dan yau mun gode Allah mun gode ma lauyoyi mun gode ma alkalai in dai suna irin wannan hukuncin ran tare to gaskiya da samu zaman lafiya
A gefe guda kuma an gano faifan bidiyo inda wanda kotun ta baiwa zaben Honorable David Emmanuel Ombuga Duna taka rawa yana murna yana ihu yana cewa ina certificate dina wato takardar shaidan cin zaben sa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
A gaida Zainab Babaji yanzu kuma zamu tsallaka zuwa jamhuriyar Niger Bayan da hukumomin jihar Difa suka fitar da sanarwar sassauta dokar hana fita da dare da jihar ta yi fama da ita tsawon shekaru 8 mazauna jihar sun yaba da wannan mataki wannan dai yana zuwa ne bayan da hukumomin jihar suka lura cewa al'amuran tsaro sun fara daidaita a jihar sabon wakilin muryar Amurka a jihar Difa Harusula Rashidu ya hada mana wannan rahoton
a baya-bayan nan ne dai tun lokacin da kasar Nijar ta fuskanci yanayi na juyin mulki daga sojojin da kirkire da madafan ikon kasar biyo bayan hakan yasa hukumomin jihar ta Difa suka fitar da wata sanarwar sassauta dokar hana fita da jihar ta fama da ita tsawon shekaru 8 kenan daga karfe 6 zuwa mayar da ita karfe 12 na dare To sai dai hakan na zuwa ne daidai lokacin da hukumomin jihar ta Difa suka tabbatar da cewa al'amuran tsaro sun fara daidaita da yanzu haka al'umar jihar ta Difa ke ci gaba da gudanar da harkokin su ne da kullun Mustafa Alamai shine shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam da cewa CNDH ta nan Difa yayi ƙarin bayani a zantawar sa da muryar Amurka yana mai cewa
soji da suka zo ka gani wannan doka ta bakin an dauke mana yayi sauki kwarai kenan tsaro dama mugu mulki ne yasa tsaron ya lalace mana amma ina gani yanzu mulki na bisa hanyar alheri ya zo mana mu da a kasar Difa ni a matsayina soji ko su yi shekara 10 banna ci sai dai na ga bannan ya zo ne in ce wannan banna ya zo amma yanzu yanda aka warware mana ubangiji Allah ya ba mu kasar mu lafiya kuma Allah ya sa sojina na su cigaba a matsayina na kare hada da mu banna so mutane su ji wahala saboda wulakancin da muka gani ba kadan bane rashin tsaro da dare ka ta yi fuzari in ka ji wani abu sai ka guru ka yi daki baka san mai ina ne inda zaka san ranka ba iri matsalan da muka gani kadan ne ubangiji Allah shekara dubu kare Allah kare kara kawa
to sai daga bisani wasu daga cikin yan jihar ta Difa sun fara bayyana ra'ayoyin su game da wannan matakan na sauyin da suka samu sabanin shekarun baya da suka fuskanci ne na hare-haren yan ta'adda masu nasaba da kungiyar Boko Haram suna masu cewa
duk inda aka ce dai akwai tashin hankali a kasa babu kwanciyar hankali amma a yanzu da sojojin nan da Allah ya ceto Niger suka zo suka ce za su daidaita al'amari fi sabilillahi mu mun ji dadin shi hankalin mu ma ya yi kwanta a dada a yanzu dai alhamdulillah yanzu a Difa dai da wuya ka ji karar bindiga ni yasa kwanciyar hankali ne Allah ya kawo fitintunu ne ubangiji Allah ya kawo karshen shi mun ji dadin shi yanzu mun kwanta muna barci da ko yaro ya san menene bindiga yanzu za ka yi wata baka ji sai dai abin da ba a rasa ba ba ma jin karar bindiga nan kenan muna gani kwanciyar hankali insha Allah ya tabbata ba Difa ba kai kasar Niger ma bi iznillahi muna gani abubuwa ya zo karshe
da muna cikin lokacin da kawa da mota duka da nafi babu lokaci ita kai zan lokaci ne amma mun samu lokacin da za mu kara an kara mana lokaci da za mu yawo kuma hankali kwance da bakar ba ta sai mu zo gida kun ba barin yaro sheta saboda doka ce tunda an kawo doka ko mun yarda bai kamata mu kai doka ba amma yanzu nan alhamdulillah kuma jiho ba ta da wani kalubale yanzu wanda muka gani abinda muka sai da zaman lafiya
abin zaman jira a gani shine na ganin yadda sabar gwamnatin kasar ta Niger zata zage damtse dan kawo karshen ta'addancin dake faruwa dan ganin an samu zaman lafiya mai dorewa a cikin kasar ta Niger Harusu da Rashidu muryar Amurka daga jifa a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Harusu da Rashidu da wannan rahoton to yanzu kuma ga rahoton mu na musamman game da halin da Najeriya ke ciki yayin da ta cika shekaru 63 da samun yancin kai daga Turawa mulkin mallaka ga Sani Shaibu malamfashi da karin bayani
Najeriya giwa Afirka wa mabada mama ga akasarin kasashen da ke makotaka da ita can wani lokaci a baya a jiya Lahadi ta cika shekaru 63 da samun yancin mulkin kai daga Turawan mulkin mallaka na kasar Ingila a zamanin da take cikin ganiyar wadata kudi ba matsalata bane illa yadda za ta yi ta kashe su sabili da dimbin arzikin man fetur da suke da shi ma'adinai da kuma sauran albarkatun kasa amma duk wannan ya zama tarihi domin bincike ya nuna cewa tun sa'ada Najeriya ta ciwo bashi daga bankin bada lamani na duniya wato IMF targade ya koma karaya kuma har yanzu bata murmure ba cikin wannan hali sai kuma ga matsalar corona da kuma janyewar tallafin man fetur da sabuwar gwamnatin Najeriya ta janye a ranar da aka rantsunta da ita to wannan al'amarin ne fa ya haifar da ƙarin kunci fatara da talauci sabili da tabarbarewar harkar tsaro da kuma raunin tattalin arziki duk inda aka fito da abincin dan rabawa jama'a sai kaga ana warwaso dambe da harguwa halayyar jama'a ta canza tsamagen talauci ya sanya wata mata ta jefa danta da ranshi cikin katon rafi a can badagari dake birnin Eko wato Lagos Allah ya sanya da sanyin safiya ne mutane sun hangeta aka samu wanda suka fito da wannan yaro aka matse shi ruwa ya tafi ta bakin sa kai ko a makon nan da ya shude fa a can titin Palomo a birnin Lagos wani matashi karfa ya hau irin babban gadan nan ta kankare wadda treloli ke bi ta karkashin ta su wuce yana son ya tsurgo a wannan titi na Palomo bisa kwalta ya tarwatsa kanshi amma wasu matasa suka biyo ta bayan shi a can kan gada suka bankare shi shine sauran mutane suke ta gode masa duk waɗannan al'amura ne da ke nuna irin kunci fatara da talaucin da ake ciki a halin yanzu shugabannin addinai suna ta kuye kuwa ga jama'a da kawo dauki
shine na Pastor Yohana YG Buru ina ake ecclesia a Christ Evangelical Life Intervention Fellowship na cikin garin Kaduna kuma ina wakiltar majalisar dinkin duniya kan kare yancin bil'adama a karkashin Human Rights Agency gaskiyar magana shine muna kira ne ga masu hannu da shuni wanda Ubangiji Allah ya albarkace su na da kuɗi don Allah ku taimakawa talakawa domin halin da talakawa suka shiga kasar nan abin tausayi sai ka shiga lungu da saku saku ka gane da abin da ke faruwa kasar nan daga mawuyacin hali zuwa ga talauci daga talauci yanzu an ya ci ko ina wani su ba su samun yadda za su ci abinci har wasu ma suna doke rayukansu domin talauci ko wahala bisa ga koyon addini addinin Krista Ubangiji ya umurci masu hannu da shuni su taimaki wanda ba su da ƙarfi a cikin al'umma wannan na samu a cikin tsohon alkawari har da samun alkawari ko da kuke da hali ku kafa masana'antu wurin da jama'a za su samu aiki su samu abincin da za su ci ko kuwa abin da za su sa a bakin salati yadda za su samu sauƙin rayuwa
shin ina mafita ga matakan tsaron da ake fama da shi ta Awal Abdullahi shugaban kungiyar NCM wato kungiyar kare muradin arewa ya amsa wannan fatawa
mafita a nan gurin shine dole ne gwamnati ta zage dantse ta kawo masu ruwa da tsaki akan harkar tsaro a hadu a magance matsalar tsaro jami'an tsaro kadai ba za su yi warware matsalar tsaro ba saboda suna buƙatar bayanai na sirri wato credible intelligence wanda zai taimaka a daidai lokacin da wani abu yake faruwa ko kuma kafin ya faru idan akwai waɗanda suke da masaniya cewa wani yana kaza ko su wani suna shirin za su yi kaza to a sanar da jami'an tsaro a gaggawa akan lokaci kafin a aikata wannan abu domin jami'an tsaro su bin su hana aiwatar da shi. A tarihin Najeriya ba a taba mai da hankali a ba bangaren tsaro kudaden da duk suke bukata da duk wani abin da suka ce suna bukata ba kamar abin da aka daga shekara 8 baya zuwa yanzu. Ta sadda za a kawo wayannan jirage na tukano kowanne dan Najeriya yana ta murna cewa to da zaran wayannan tukano sun shigo shi kenan matsalar tsaro ta kare a Najeriya. Yau jiragen tukanon nan suna da kusan shekara 2 amma matsalar tsaron har yanzu ana nan jiya yau. Abin da zai magance wannan shine haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro da al'umma. Sai a dauki wannan matakin tun daga matakin anguwa zuwa matakin lardi zuwa matakin jiha ya tafi zuwa matakin tarayya wanda zai rika kai bayani na sirri. Hakan shine kawai mafita
ta fuskar tattalin arzikin. Ina mafita masanin tattalin arziki Aminu Ibrahim ya samu wannan fatawa.
Mafita a nan dole ne fa gwamnati ta fito a yaƙi cin hanci da rashawa don shi ne babban illa da yake durƙusar da tattalin arzikin ƙasarmu. Domin kwanan nan wata motar tsayawa fa kawai ta yi a bakin hanya da kayan abinci a cikinta saboda talauci da kuncin rayuwa da mutane suke ciki suka fasa wannan mota suka kwashi kayan abinci. In ka duba in mota ta yi hatsari musamman motar da ke ɗauke da abinci kokari ake a ɗebi abincin da ta ɗauko. Mutane suna kunkunce. Na uku kuma kamar yanzu matsalan tsaro da ya addabe mu a nan ƙasa. To yawancin masu ba da information ko abin da ake ce ma informants din nan me yasa suke talauci ne? Kowa ya san ba mai kyau bane amma kuncin rayuwa ne da aka tura mutane a ciki shi yasa mutane suke neman ma kansu mafita. Wani ya koma informant, wani ya koma shine dan ta'addan. Na biyu kuma shugabannin mu na siyasa su gaya ma kansu gaskiya dole a rage fataka da kudin gwamnati. Irin barnan da ake da kudin gwamnati abin ya wuce hankali. To dole fa sai an yaki wannan abin da ka can sama har zuwa ƙasa. Madaman ba a yi dauko hanyar wannan gyaran ba to maganan wai a samu tattalin arzikin mu ya bunƙasa a samu zaman lafiya to abin sai labari ne kawai tasuniya ne. Yanzu ka duba masu mana gyaran hanya din nan Kaduna Katsina Zaria din nan kansu zaka ga motocin jami'an sojoji ne da 'yan sanda suke tafiye suna kare su. In ba haka ba yana da wuf za a zo a dauke shi a ce sai an kawo miliyan 1. To wani mai hankali ne da kasar duniya zai dauko kudinsa ya zo ya saka kasan da ba zaman lafiya ga cin hanci ya mana katutu.
Aminu Ibrahim masanin tattalin arziki da wannan bayani. Dr. Garba Shehu Murtazu tsohon malamin jami'a kuma mai kula da harkokin yau da kullum ya yi bayani game da halin da ake ciki.
Tsakani da Allah babbar hanya mafi a'ala da za ta hiddo da al'ummar Najeriya daga cikin irin waɗannan matsaloli da suka addabe mu shine al'ummar Najeriya su tsaya lokacin zaɓuɓɓuka su riƙa zaɓen mutanen da suka tabbatar da cewa mutane ne mutanen kirki waɗanda da dukiyarsu ma sun fito suna taimaka ma al'umma ba tare da sun riƙe wani ofishi ba. Irin waɗannan mutane su ya kamata al'umma su tsaya su zaɓa ba tare da nuna bambancin siyasa ba. Duk mutumin kirki a kowace irin kujera ya fito takara to a tsaya a zaɓe shi. Idan misali a ƙaramar hukuma ta tamata aka ga cewa ɗan takarar majalisar jiha a ƙarƙashin jam'iyyar Abga mutumin kirki ne sun yi tabbacin cewa in sun zaɓe shi zai kwatanta gaskiya zai riƙe amana to su zaɓe shi. Duk zaɓe in ya ta gabato su yi nazari su zaɓi mutanen kirki waɗanda za su je su wakilce su ba waɗanda za su wakilce kansu ba.
Dr. Garba Shehu Murtazu. Duk da halin da ake ciki Najeriya ta samu ci gaba domin ta samu ɗorewar mulkin demokuraɗiyya. Kuma an ƙara samun ci gaba domin muƙaddashin babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Hajiya Aminu Muhammad 'yan Najeriya ce. Kana kuma Ngozi Uwela, Director General ta Cibiyar Kasuwanci ta Duniya 'yan Najeriya ce tsohuwar minista. Kana kuma har yanzu ƙasar tana zaman ƙasa ɗaya mai al'umma ɗaya. Cikin takaitaccen jawabinsa mai kama da ta'aliki a wajen laccen da aka yi don bikin ranar samun 'yancin kai, kakakin majalisar wakilai ta ƙasa Right Honorable Tajuddin Abbas ya taɓo batun cin hanci da rashawa.
A way that each and every Nigerian, irrespective of your position, you have enough to eat, you have enough to pay rent, you have enough to pay for your transportation to office. Unless we solve that problem, fight against corruption will not succeed.
Inda yace babban hanyar da za a dan magance wannan al'amari na cin hanci da kamuyamaya shine a biya ma'aikatan gwamnati albashi mai tsoka wanda zai ishe su su biya bukatun iyalinsu na ciyarwa, biyan kudin haya, kudin makarantar yara da kuma wanda za a yi tsini da shi sabili da duk wasu al'amuran da ka iya tasowa haka nan kwaram. Yace sabanin haka duk wani yunkurin da za a yi zai zama tankar gyaran gangan auzuna rani. Right Honorable Tajuddin ya ce Najeriya girma ya kai a wannan marar da ake ciki domin shine karo na farko a shekara ta 63 da aka same shugaban kasa da mataimakinsa shugaban ma'aikatan tarayya da na fada shugaban kasa da kuma wasu daga cikin ministoci ɗan majalisar dattawa dukkansu senatoci ne nan ma a majalisar dattawan akasarin su tsaffin gwamnoni ne waɗanda duk sun san wasu abubuwan da aka yi baya kurakuran da aka yi da abubuwan da suka yi masu tsammatsi a shirye suke a yi wannan gyara. Ya ce to baki ya zo ɗaya ta yadda za a ciyar da Najeriya gaba saboda haka bai kamata a yi wani sassauci ba gara a himmatu a aiwatar da abin da ya kamata dan Najeriya ta koma matsayinta na giwon Afirka. Sunshine Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina, Najeriya.
A gaida Sunshine Malumfashi, to yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Daga ƙarshe shahararren ɗan wasan Najeriya Victor Osimhen ya tufa albarkacin bakinsa kan keke ficin da ya bijiro bayan wani al'amari da aka yi zargin ashirarenci ne da ƙungiyarsa ta Napoli ta yi masa. Ƙungiyar ta Napoli ta wallafa wani hoton bidiyon yadda Osimhen ya kasa zura ƙwallo a bugun penalty a wasan da ƙungiyar ta yi kunnen doki da Bologna makon jiya, inda kuma ta saka muryar da ake zargin ashirarenci ne ga Osimhen. Lamarin da ya bakanta ran masoya dan wasan, inda har jami'in kasuwancinsa Roberto Calenda ya yi barazanar daukar matakin shari'a kan abin da ya kira yunkurin bata ma Osimhen suna. Hatta gwamnatin Najeriya ma ta shiga lamarin, yayin da aka jiyo ministan wasannin kasar John Owen Eno yana cewa kasar na duba yiwuwar tattaunawar diplomasiya da kasar Italiya kan abin da kungiyar ta yi wa dan wasan kasar ta Osimhen. Eno ya ce lamarin ya bakanta wa Najeriya da yan kasar rai, inda kuma yace gwamnatin kasar a shirye take ta dauki matakin kare mutuncin dan wasan nata. To sai dai a bangaren ta kungiyar ta Napoli ta ce ba a wallafa bidiyon da manufarcin zaratin dan wasan ba, duk da yake tuni da kungiyar ta shafe hoton bidiyon. To amma a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ba ta da niyyar musgunawa Osimhen ta kowace hanya, domin kuwa yana daya daga cikin muhimman ginshikanta da take alfahari da su. Shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka ta CAF Patrice Motsepe ya ce gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2027 za ta kayatar sosai, yayin da za a buga wasar a yankin gabashin Afirka karon farko a cikin shekaru 47. A ƙarshen makon nan ne Motsepe ya ba da sanarwar kasashe uku da za su yi haɗin gwiwar karɓar bakuncin gasar ta shekara ta 2027, wato kasashen Kenya da Uganda da Tanzania, a wani biki da aka gudanar a Cairo babban birnin kasar Masar, wanda ya baiwa yankin damar karɓar bakuncin gasar karon farko tun sa'ad da kasar Habasha ta yi a shekara ta 1976. Kasar Morocco ta canji gini wajen karɓar bakuncin gasar da za ta gabace ta a shekara ta 2025, bayan da aka kwace damar ga kasar ta Gini a shekarar da ta gabata sakamakon matsalolin rashin kyawun kayan aiki. Zambia, Najeriya da Benin duk sun shiga takarar karɓar bakuncin gasar ta 2025, to amma suka janye a ƙashin kansu domin baiwa Morocco damar bayyana wa duniya cewa za ta iya karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya. Kasar ta Morocco na takarar haɗin gwiwar karɓar bakuncin gasar ƙwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2030 tare da kasashen Spain da Portugal. Shahararren ɗan wasan kasar Argentina Lionel Messi ya bayyana buƙatar da yake da ita na samun haɗewa da gwarzon ɗan ƙwallon duniya Luka Modric a ƙungiyar Inter Miami ta kasar Amurka. Rahotanni sun ce tuni da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar David Beckham ya tattauna da Modric ɗan kasar Croatia da yanzu haka yake taka leda a ƙungiyar Real Madrid ta kasar Spain. An yi ta bazarar irin din cewa ɗan wasan mai shekaru 38 na kan hanyar barin Real Madrid a yayin da ya rage saura watanni a kwantaraginsa da ƙungiyar. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice Maryam, a yau Litinin ne jaridar Shark ta ruwaito cewa an kama wata ƴan jaridar ƙasar Iran a birnin Tehran bayan ta ziyarci wani asibiti domin bayar da labarin halin da wata yarinya da ta tsume a wata tashar jirgin ƙasa ke ciki. An samu labarin kama ƴan jaridar mai suna Maryam Lotfi a shafin yanar gizo na jaridar da ake bugawa a birnin na Tehran. Gwamnati za ta ci gaba da gudana a Amurka da kudin gudanarwa da aka tabbatar har zuwa tsakiyar watan Nuwamba, duk da cewa za a ci gaba da gwagwagwa tsakanin 'yan majalisun dokokin na jam'iyyar Republican. A yau Litinin ne minista harkokin wajen Ukraine da Dmytro Kuleba ya ce ya yi imani Amurka za ta samu mafita domin ci gaba da bada tallafin soji ga Ukraine.
Kuma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya da Fiona Wamai nan Dudu da ta taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu Jumbe Hamza, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.